mazan aure
kun
ji mazan aure
Don't come on my time, take you my love, baby. Cause you're my terror, like I'm cheap.
da hannun ka
san aure mu kula da matan ku
matan ku rufin asirin ku
ku kyautata masa gwalgwadon iko duk yadda kuka yi amai Allah
jubla tubla da alahu biman a hasabi ilaiha
san aure mu kula da matan ku
wabu guri man asa a ilaiha aliyu na tananu
san aure mu kula da matan ku
zuciya da kalice ta da kawinar mai kyautata mata